أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إيوه مسلمي تاردكم من أجدد قوديم ga mahallicin kowa da komai wanda ya halice mu ya ba mu samun damar haduwa da ku a cikin wannan darussa masu tarin albarka darussa wanda suke fahimtar da mu kyakkyawar aqida wanda Allah subhanahu wataala ya yarda ita kuma yake so mu aikata da fata mu samu kyakkyawar fahimta na wannan addini da kuma samun kyakkyawar rabo a wannan duniya din da kuma ranar lahira a wurin Allah subhanahu wataala بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين ان امو kamar da muka sani muna nan cikin iskali na farko wannan da masu kin ma'ad zancan ma'ad ba su yi imani da ranar lahira ba suke nuna cewa ba yiwa tambaye su ta dogara ne da ka'ida ta ƴan falsafa wanda suke nihin maido abinda aka karar da shi ba yiwa muka ce ma'anar su kenan in muka kalli me ma'anar wannan ka'ida din ta maido abinda aka karar da shi ba yiwa menene ma'anar shi abinda aka karar da shi wanda karar da shi din da aka yi an karar da shi ne kwata kwata babu abinda ya saurana shi komai ya bace ba a ganin shi babu shi ko an neme shi ba a samun shi to maido irin wannan abin a maido shi kuma irin yadda yake da wannan ba yiwa akan wannan ka'ida ne su wanda suke inkarin suke kin kuma zancin harka lahira suka ce kenan ba yiwa saboda mu mun tahi akan maido ana iya maido mutum da jikin shi alali mutuwa kama an ƙara da mutum ne babu shi kwata kwata ya ƙare ba a samu shi ya lalace to ya za a ce a maido shi alali ɗan falsafa gashi sun gaya mu cewa maido abin da aka ƙara da shi ba yiwa ina ji mun fahimci wannan tambaya ta masu inkarin ma'ad bayan mun fahimci wannan tambaya ta su amsa ita ce mu sani cewa maido abinda aka karar da shi wanda ake nihi da zancan ma'ad ba shine ma'anar da ƴan falsafa suke nihi ba saboda kenan in halalle tabbas mutuwa tana nihin karar da mutum ne kwata kwata ba a samun shi sai mu ce eh kuna da gaskiya amma mutuwa ba haka ne ba kenan muna tare da su wajen cewa yadda ƴan falsafa suka ce abinda duk ya kare ya lalace komai nashi ya bace babu shi ba a samun shi ba yiwa a maido abin yadda yake ba yiwa amma mu sani cewa mutuwa ba wai an karar da mutum bane ba wannan ma'ana bace abadan kenan mutuwa ba wai tana karar da mutum bane kwata kwata ya kare babu shi ba a samun shi kai koda kau mutum bayan mutuwar shi kamar yadda wasu suke yi suna zuwa su kone shi su kone wannan mutunan bayan sun kone shi to kashi ma ba za a barta ba za a kwashe ta aje a zuba cikin ruwa ta tahi sai kaga cewa wani juzi'i na wannan halittai na wannan abun sai ya yi saura ba su isa su kone komai nashi ba ya bace komai abin ga dinsu sannan kuma amsa da zan bada ko da su ce a kai yana yiwa a kone mutum komai ganga jikin shi komai an kone babu shi ya lalace babu shi an karar da shi babu shi babu shi mun yarda tare da ku a dauka cewa ana ma iya haka nan to mu sani mutum yana da hakika guda biyu fiyayya hakika wadda ke tare da mutum ita ce ruhin shi ba wai ganga jikin shi ba ganga jikin shi kawai tana taimakawa ne cikin gane wane ne shi cikin bayyana a zahiri magan shi wane ne shi amma ruhi shine hakikanin mutum wannan da ku da ƴan falsafa kun kasance kuna yarda da wannan ruhin mutum shine hakikanin mutum shi yasa muna gani ai idan mutum ya mutu me yake cewa ga ganga shi kinan wurin me yasa ba a cewa ga yanan amma ruhin shi saboda an dauke shi ne asalin mutunan shi yasa Allah yana iya canza ma gangan jikin ya kawo ruhin cikin wata gangan jikin daban kuma mutum yana nan shi ne sai dai bayan ya kalli kanshi ga madubi a wannan lokacin zai zanki ganin to yaya aka yi koma hakan ga ya aka yi canza shi ba aka yi san kamar shi ba amma ruhin shi ya san shi ne ya san shi ne ya san sunan shi a takaice muna gane cewa da wannan amsoshin muna gane hakikanin mutum menene ruhi ne hakikanin mutum kenan Allah ya ga dama yana iya halitta gangan jiki tunda Allah mai iko ne koda ba asalin waccan bace yana iya yin wani gangan jiki tunda mun sani ruhin mutum har yanzu yana nan an dauke shi ne an yi sama da shi an zare shi ne daga gangan jiki amma ba wai shi ne aka kara da shi ba masu kone mutum ruhin shi ne suke kone ba ruhin shi bane ko masu kone mutum da ran shi ba wai su kone mutum tare da ruhin shi ba su isa ba dan gangan jikin tana yin rauni ruhin yana hita ya bar gangan jikin tunda mun asalin mutum ruhi ne kun ba wanda ya san inda kita yana tiya wurin Allah ne a takaice ne kenan shi yasa ai Allah ya ki sanar da mu hakikanin ruhi yas'alunaka anir ruh walir ruh min amri rabbi wama utitum min al ilmi illa qalila hakikanin ruhi sanin ruhi yana wurin Allah abinda Allah ya ba mu na ilimi dan kadan ne ba mu san hakikanin ruhi ba saboda haka nan anan gurin muna gane amsa ta cewa masu inkarin ma'ad na cewa Allah bai iya maida mutane kamar yadda mutuwa ta karar da su ne kuma hankali ya nuna karar da abu bayayyuwa kuma wannan abin da aka karar da shi a maido shi to mu sani mutuwa ba wai tana nihin karar da abu ba sannan ko da tana nihin karar da abu karar da gangan jiki ne ruhin shi ba ta isa ta karar da shi ba yana nan shine hakikanin mutum kuma tare da wannan ruhin Allah zai iya yin wani gangan jiki wanda zai iya yi ma mutum azaba da shi kamar yadda ya magana cikin ayar da ta wuce kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghayraha liyadhuqul azab haka Allah subhanahu wataala yake cewa sai mu sani misalin da zamu karawa wanda mutane sun iganewa ruhi wanda muka ce shine hakikanin mutum intiqali ne yake samu daga wannan duniya din bayan an cire shi daga gangan jiki zai koma wata duniya daban kuma wannan abu mun gaya muku cewa ba abin mamaki bane saboda kamar da muka sani kamar intiqalin mutum ne da namiji ko kuma diyamace jinjira wanda take hitowa daga cikin cikin mahaifiyarta ko daga cikin cikin mahaifiyar shi ya shigo cikin wata rayuwa daban ba a cewa wai ya mutu ne ya kare ne a'a ya hita daga cikin wata rayuwa ce ya shiga cikin wata kenan ko ruhin da ya intiqali ya je wajen Allah ba wai ya je wajen wata rayuwa ce ta mutuwa ba ba wai ya mutu bane shi ruhi yana nan daram yadda yake yana jira ranar tashin kiyama har da za a tara gangan jiki sai a zo a hada shi da wannan ruhin sai mutum ya shiga wata sabuwar rayuwa kuma wannan ita ce hakikanin gaskiyar da Allah subhanahu wataala yake nuna mu a cikin alqur'ani sai kuma tambayar wata irin tambaya da suke cewa shi rayuwar lahira jikin lahira ai ba shine jiki na ainihin mutum ba akwai bambanci tsakanin su ba shakka akwai bambanci tsakanin su kenan bayan mutum ya sallama ya ce to yin haka nan ne jikin mutum kenan yana da bambanci da jikin da yake da na duniya akwai bambanci sai mu ce akwai bambanci mana alqur'ani ma haka ya nuna ba wai lalle 100% ba jikin mutum wanda ke da shi duniya shine za a bashi a'a akwai bambanci saboda haka nan amma asalin wannan jikin za gani suna da alaka da juna suna da kamanni da juna sai dai a ce asalin wannan abin ne komi 100% Allah bai ce lalle wai sai ya maido jikin mutum 100% ba yadda yake a duniya shi yasa alqur'ani yake nunawa muzo a cikin alqur'ani me yake cewa awalam yaraw anna allaha alladhi khalaqa as-samawati wal arda qadirun ala an yakhluqa mithlahum sai bada ma'anar misali kenan gangajiki ta wannan duniya din misalin ta ne a ranar lahira yakhluqa mithlahum bai ce ainihin ba bai gai haka ba sai ce misali kina ko a wurin Allah misalin gangajikin mutum ita ce za a bashi a ranar lahira ba wai 100% irin ta bace sai kuma tambaya akwai masu tambaya wanda suke cewa to idan muka zo a cikin alqur'ani mun gane cewa gashi duk lokacin da jikin su akwai ma wanda yazo yake tambayar Imam Ja'far Ja'far ibn Sadiq alaihi salam yana ce mishi ya imam muna so ka ba mu amsa game da wata tambaya tambayar mu ita ce ashe Allah subhanahu wata'ala ba yana cewa ba kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqu al'adhab ashe Allah ba yana fadin haka ba Imam Sadiq yace na'am sai yake ce ma Imam Sadiq to shin in haka ne wannan gaggajikin wanda ake canzawa a kawo wata gaggajiki ai ba ita ta yi sabuwa gaggajikin da aka tashi ran lahira tare da ita ita ce wadda mu dauka ma ita ce wadda Allah subhanahu wataala yayi ba mutuntuncen duniya ita ce ya maido mishi to bayan an mata azaba me yasa za a canza ta a kawo wata gangajiki daban wadda ita ba ta yi laihin komi ba kuma a yayin haka nan duk lokacin da wannan gangajikin kuma ta samu matsala ta kone za a kawo wata gangajiki kuma sabuwa kenan ana mishi azaba da gangajikin da ba da ita yi sabo ba sai Imam Sadiq yace mai wai hak ai ba haka ne ba tur da wannan magana da kake Allah subhanahu kuji me yasa muke cewa a imma su ne jagorori bayan annabi saboda sanin amsar su da hakikanin alqur'ani ku zo mishi amsar da Imam Sadiq kake bashi bayan yace mishi kai tinka ba haka ne ba sai yake cewa wannan gaggajikin da kake gani ai hiya kuma wahiya gairuha ku ji amsa mai tare da hikima yake cewa ai wannan gaggajikin ita ce kuma ita ce wadda ba ita ce ba ma'ana sai ba Imam Sadiq dan ya bashi misali wanda zai ganewa ya ce ita ce kuma ya ce ba ita bace ba kamar kaka sai bashi misali wanda zai ganewa yace ashe mutum lokacin da yake son yayi gini ba yana zuwa yana kwaba birgi ba wanda zai aza yace ka zo ma kasa ruwa ka kwaba ta ka zo ka hada birgi bayan ka hada sai ka ce kai ba wannan birgin yake maka ba kuma tsarin wannan birgin bai maka ba sai ka bashe wannan lakai ko kasa ko simintin wannan wanda ke tare da kasa sai ka baje shi kuma ka ce barka sake kwabawa kai wani ashe asalin wannan kasar wanda kake kwabawa kake canza ta ba ita ce ba har yanzu ba shakka ita ce amma tsarin da kai mata ka sake buga wata kamar da ta wani abu daban shin ba yana nuna cewa ba tsarin da kamannin ya canza kenan ba ita bace wacce ta farko a kamanni amma a hakika da gaskiya abin asalin wannan kasa ita dai ce to haka Allah subhanahu wataala asalin wannan hata ta wannan bawan Allah ita dai ce amma Allah zai sake canza ta ya sake gyara ta ya maida mishi yadda zai ƙara jin dandanan azaba kenan ita ce sannan kuma ba ita bace hiya wa hiya ghayruha kenan kasa ita dai ce amma ba kamannin wanda aka sani ba kamar yadda hwata ita dai ce amma ba irin hwata da aka sani ba wannan shine hakikanin abinda dan saboda mutane su gane cewa kenan ba wai ana mishi azaba da wata fata daban ba wanda ba da ita sabo ba saboda kamar wasu ke cewa abinda akwai wani abu da ake cewa gene da English kuma da Faransanci ma ana ce mishi gene wanda an samu shi ne daga chromosome wani abu wanda yake asalin ko yake gado wurin iyayen shi za gani wannan asalin abun akwai shi tare da mutum ko test akai aka je aka duba ana gane cewa wanga dan wannan ne ta hanyar wannan abin ne irin wannan abubuwa likitoci suke mu sanin wannan to wannan asalin abun ana cewa ba a karar da shi kuma aka kone aka bar gangan jikin mutum ta lalace yana nan da yadda yake saboda haka nan Allah ta wannan abun yana iya saki halitta hwata jikin mutum saboda haka nan anan mun gane amsa wannan tambaya ta wannan bayan Allah din su gane cewa lalle ranar lahira tana nan zoke saboda haka su tashi shirya su yi kyakkyawan aiki anan za mu dakata sai kuma cikin darasi na gaba idan Allah subhanahu wataala ya ba mu iko wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin